Alhazai nawa ne ma suka rasa ransu?
Alhazai guda 13 suka rasa rayukansu. Kafin aikin haji guda 7 suka rasu, kuma lokacin aikin haji guda 6 suka rasu. Kuma na wanda suka rasu lokacin aikin haji yawancin su wanda suka je can Jabal Rahman, kuma wanda suka yi ibadunsu cikin rana. Akwai abin da muke kira heat stroke da heat exhaustion, shine yawanci ya kawo yawancin ajalinsu.
Mata masu juna biyu kamar guda nawa ne kuka samu a lokacin aikin haji da ma kuma bayan aikin haji?
Gaskiya za su fi tara, don akwai su wanda guda biyu sun yi bari, biyu kuma sun aihu. Akwai wanda ta haifi namiji a filin Mina, wata kuma a asibitin Ulada.
Wanda jan hankali za ka yi ita kanta hukumar Alhazai ta ƙasa, wato NACON, don ganin cewa ba a bar irin haka yana faruwa ba?
Hukumar NACON za su fidda matakin da zai hana wa'innan abubuwa. Amma mu a level namu, abinda muka yi shine likitocinmu wanda suke kula da mahajjatan tun daga Najeriya, akwai guje-gujen da suka yi. Da adadin mata masu juna biyu zai fi haka, in ba don wannan ayyukan da suka yi a Najeriya ba. So yanzu dai dole za ci gaba da fadakarwa cewa mace mai ciki ba za ta iya aikin haji ba, don aikin haji fama ne sosai. Inda yanayin garin take da sauransu, zafin rana da kai da kawowa na aikin haji, gaskiya mace mai ciki da ta zo nan za ta jikarta sosai. Shi ya sa muke cewa karsu zo, gara su bari sai bayan sun aihu da suna iya zuwa.
Shin an samu ɓulla ko kuma ɓarkewar wata cuta?
Alhamdulillah ba mu samu ɓarkewar wani cuta ba. Yawanci dai cututtukan da muka saba kulawa, yayi kulawa da su, so muka gani. Amma wannan shekarun mun samu masu wanda muke kira heat stroke, don zafin ranan yana sa gangan jikin gabaki daya ta dauki zafi wanda jikin ba za ta iya regulating shi ba. Inda haka kuma ta faru, sai ki ga mutum ya sume, in ba dauki mataki ba ya kai ga rashin ransa.